to be my melancholy baby, baby cuddler. Don't you be blue, all your fears are foolish fancies, baby now dear. I'm in love. Da 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 da